أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بارك مدساكي هدوة a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar sai ejedi a birnin da magaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 7 ga watan Muharram shekarar ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 7 shekarar ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli sunnati wal jamaa wallafar babban malami Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari Allah malukakin sarki ya kara mishi lahiya mun tsaya a satin da ya gabata a didi gabar da malam ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayani kami da kaddara hadisin da annabi yake cewa babu ki daga cikin ku face an riga an rubuta mishi mazaunin shi guda a cikin wuta da kuma mazaunin shi guda a cikin aljanna a wannan hadisi da malam ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi haka sai ya karanta wa sahabbai fadar Allah madaukakin sarki fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna har zuwa karshe wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 24 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci zamu tashi gaba ta gaba malan yake cewa walaqad radda Allah ta'ala 'ala al-mushrikeen hina ihtajju bil qadar malan yace hakika Allah subhanahu wa ta'ala yayi raddi ga mushrikai wa inda suka kawo hujja da kaddara an samu wasu daga cikin mushrikai sun kawo hujja da kaddara suna masu cewa ai da kafircin da muke aikatawa Allah ne ya kaddara mana zamu aikata shi kuma da uwayenmu kuke cewa ku musulmai kuke cewa da mu da uwayenmu duk kafirai ne to ai ku kuka ce akwai kaddara kenan da kafirai da kafircin da uwayenmu suka yi da wannan muke yi rubutaccen abu ne a kaddara kenan babu laumi akan ku kun ce kuma kaddara a hannun Allah take kenan ban mu da laifi akan wannan fadin haka ke da wuya Allah subhanahu wataala sai yi musu raddi Allah sai sabko da aya wanda take yi musu raddi Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul an'am Allah yace sayaqulu alladhina ashraku law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay'in kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'sana Allah yace da sannu wa'inda suka yi shirka da Allah za su ce law sha'a Allah ma ashrakna da Allah ya so aida mu yi shirka ba wala aba'una uwayenmu ma da basu yi shirka ba wala haramna bi shay kuma babu wani abu da zamu haramta Allah yace kadhalika kadhaba alladhina min qablihim ai kamar yanda wa'annan suka yi haka wa'anda suka gabace su suka ƙaryata da suka ƙaryata basu gushe ba suna ƙaryatawa hatta zaqu ba'sana Allah yace har sai da suka dandani wato azabun wato Allah subhanahu wataala ya kwatanta aikin da wa'annan kafirai suka yi ne lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin da kafiran da suka gabata kayan su suka aikata Allah ya ce su ma wa'anda suka gabata sun aikata haka nan sun ƙaryata da ayoyin Allah subhanahu wataala kamar yadda su ma suka ƙaryata kuma basu gushe ba suna ƙaryatawa har sai da suka dandani azaban Allah domin Allah subhanahu wataala ya halakar da kafirai da dama wa'anda suka gabata a cikin al'ummu mabambanta muwa da Allah ya sa mu mahallaka ba Allah bai hallaka mu ba duk da mun hada sako kala kala wa'anda muke yi saboda muna cin albarkaci ne na addu'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk in muka lura tarihin magabata waɗanda suka wuce za mu samu cewa akwai wani laifi da suke ma Allah guda daya sai kaga Allah ya halakar da al'ummar gaba daya wanda ku fitna tallatu siban allazina zalamu minkum khassa amma a yanzu mu al'umma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka gani irin wannan aikin waɗanda wayanta al'ummar suka yi da Allah ya halaka su mu kuma a wannan zamanin duka irin wannan aikin mun hada gaba ɗaya muna aikata amma kuma Allah ya baro me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah wasu addu'o'i guda uku daga cikin addu'o'in da ya roki Allah Allah ya amsa mishi akwai wannan addu'a yace Allah kada ka azabtar da al'ummata Allah ya amsa mishi wannan addu'a kaga muna cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba dan haka ba ka duba kaga mutanen annabi Lut aikin liwadi suke yi Allah ya halaka su a yanzu ba yin liwadi ne ana yi a yanzu ana yin liwadi ana yin sihar ana yin maduro amma Allah bai halaka mu ba ya baro su kuma saboda wannan kawai Allah ya halaka su zaka samu al'ummu da dama sun aikata wani zunubi guda daya Allah ya halaka su mu kuma yanzu duk zunubin gaba ɗaya na al'umman mun hada muna aikata amma Allah ya kiyaye saboda wannan addu'ar da muke cin albarkaci to anan shine Allah subhanahu wataala yace kafiran da suka wuce kayan su sun kareta har sai da suka daddane azabu malam sai yace faradallahu azza wa jalla alaihim kadibahu malam yace sai Allah ya maida musu ƙaryar da suka yi da Allah yake cewa a ƙarshen ayi qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana Allah yace shin kuna da wani ilimi ne wanda za ku fitar mana da shi in tattabi'una illa dhann Allah yace ba komai kuke bi ba face soyayyen zukata ko kuma zato wanda yake na tsammani da shaci fadi sai yake cewa wa in antum illa takhrusun ba komai kuke aikatawa ku face abin da yake na wato shaci fadi an ce to kaga Allah subhanahu wataala yace ba su da ilimin da za su fitar sannan kuma ba su bin komai sai zato da kuma shaci fadi wannan ya nuna maka cewa duk wanda ya aikata wani zunubin shi sai yaso yace maka wai Allah subhanahu wataala ya kaddara mishi haka nan to hakikanin gaskiya bai yi wa Allah subhanahu wataala adalci ba sannan kuma bai faɗi gaskiya dangane da haƙƙin Allah madaukakin sarki ba domin a satin da ya gabata mun mai irin wannan misali kamar mutum ne yazo yace maka muna layya layya lo sai gabra maka mai kuna gaisawa zaka yi mamaki ka ce wannan me yasa ka mare ni yace maka to kai hakuri ai ya rubuta kaddara ne zan mare ka ni dai na san wanda aka mara ba zai yarda ba babu wata kaddara zai ga mai babu dalilin da zai saka mare mutum ka ce mishi kaddara ce to haka lamarin yake dangane da imani in kai imani kai ne ka yarda kai imani in ka kafirce kuma shi ma wannan aikin gani daga gare ka ne kaka tuhumci kaddara ta ubangiji subhanahu wataala domin Allah ya bayyana hanya ta gaskiya kuma ya bayyana hanya wadda take ba ta gaskiya ba kuma ya ce dan adam yana da zabi a ciki kenan in mutum ya zabi gaskiya shi in bai zabi gaskiya ba ma shi ne zai aikata abin shi sai mallan yace wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna anna al qadra sirrullahi ta'ala fi khalqihi suna kudirce a ransu cewa lalle kaddara wani sirri ne wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi a cikin halittun shi lam yattali'a alayhi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal kaddara Allah subhanahu wataala bai sanar da kowa ba babu ɗaya daga cikin mala'iku kuma mala'ikun ma wanda yake makusanci daga cikin mala'ikun wala nabiyyun mursal ko kuma wani annabi manzo babu ɗaya daga cikin wa'annan da ya leko al'amarin gaibi wanda yake na kaddara ta Allah subhanahu wataala abinda malam yake so ya ce anan shine abinda Allah ya kaddara shi kadai ya san abin shi duk abin da yake na kaddara a cikin bayi Allah shine kadai ya san kayan shi babu wani mala'ika makusanci a cikin mala'iku waye ya yi daraja mala'ika jibril to ko mala'ika jibril bai san abin da Allah ya kaddara ba a cikin bayin shi sannan kuma wala nabiyyun mursal babu kuma wani annabi wanda yake manzo annabi kuma manzo domin akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala yake aikowa dan yayi wa mutane wa'azi amma in suka saba mishi ba a ce bai yake su in suka saba mishi sai ya kyale su amma manzo in Allah ya aiko shi zai yi wa mutane wa'azi ne in suka bi shi shikenan sai su ran basu bi shi ba zai iya yaƙa su dole sai sun bi Allah wannan shine manzo to akwai manzanni akwai annabawa to kuma hallau akwai wanda Allah ya hada mu biyun gaba daya su annabawa ne kuma manzanni duk wanda ka gani an ce wanga manzo ne to kafin ya zama manzo sai ya zama annabi, amma kuma za a iya samun wani ya zama annabi amma kuma bai zama manzo ba. To anan malam yake cewa wala nabiyyun mursal, babu kuma wani annabi manzo wanda zai iya gano waye lego ya ce ga abinda Allah ya kaddara ma wani. Face ni face sai in Allah ya gabatar da abin sannan mutun ya gani, ko kuma Allah ya sanar da shi kafin faruwar abin. Allah zai iya sanar da wani daga cikin bayin shi wani abu da zai wakana. Allah yana iya sanar da wani, kamar yanzu annabi Musa alaihi salam lokacin da suka zo munazara mukabala da Fir'auna da bokayen Fir'auna. Bokayen Fir'auna sai suka ringa jewa igiyoyi, amma in suka jewa igiya Allah ya ce saharu ayunan nas, sun yi ma idanun mutane ruwa'ilu, igiya suke jewa amma mutane sai su ga igiyar ta koma maciji. Shi kanshi annabi Musa da ya ga abin sai daga ban shawai, sai Allah ya ce mishi ka jewa sandar da take hannunka talqafu ma yafikun, wannan sandar in ka jewa za ta cinye wannan abin da suka jewa. To yanzu ai kaga bai jewa sandar ba, amma an gaya mishi ga abin da in ka jewa sandar za ta yi, wannan kaddara ce ta Ubangiji, amma Allah ya sanar da shi kafin faruwa abu. To saboda haka Allah zai iya sanar da manzo ko kuma wani daga cikin bayin shi abin da zai wakana nan gaba kafin wakanuwar shi. To abinda Allah ya sanar da shi ba a ce mishi gaibi kuma ba a ce mishi kaddaran da ba a santa ba, indai Allah ya riga ya sanar. Sannan kuma Allah yana iya kyale abin shi bai sanar da kowa ba, sai in abin ya faru kowa ya gani. Kenan wannan al'amari ne yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Shine malin yace wala ya'lamuhu ahadun min al-khalqi illa ba'da wuqu'i, daga cikin halittu ba wanda ya san abin da yake na kaddara Allah face bayan abin ya faru, sai abin ya faru ne muke gani. Inda ba dan haka ba, wanda aka kaddara mishi gobe zai mutu, sai ku zo gashi nan ku zauna da shi ku ringa wasa kuna dariya da shi. Kai in ka san gobe zai mutu ka zauna ku ringa wasa da dariya, ba za ku zauna kuna wasa ba, sai dai ka ringa ce mishi wannan ringa cewa la ilaha illallah, saboda kai ka gano cewa gobe zai mutu. Amma ba wanda ya sani, sai an zo an ce maka wani amsa sai ka ce ka yi wa tare da shi muka hira. Kinan ka gani bayan abin ya wakana ne mutane suke samun labari. Shine malam yace wa ta'ammuqu wan nadhab fi zalika dalalatu, dogon lissahi da dogon bincike da tunani a cikin al'amarin kaddara Ubangiji. Malam yace wannan abin batal, ka zamna kana lissahi sai ka gano ka tantance menene Allah ya kaddara ma wani, wannan abin batane saboda zai iya kai ka ga halaka. Misali wani a ungoku yake ya fara kasuwanci, sai kaga kasuwancin nashi ya dan fara ci gaba, sai ka ce to bari mu zamana mu lissafo menene Allah ya kaddara miliyan nawa zai samu a rayuwar shi. Baka da wannan abin ba a hannunka yake, baka da ikon wannan, sai ka bar mu Allah subhanahu wataala. In ka zamana kace sai ka gano ka kididdige ka tantance wannan abin ne, malam yace batane ba a yi shi, saboda ba a hannunka lamarin yake ba, abu ne a hannun Allah subhanahu wataala. Shine yace li anna Allah qawa ilma al-qadri an anani, saboda Allah ya koyi ilimin kaddara daga bayan shi ba su san wannan ba. Wana hahum an marami, sannan kuma Allah subhanahu wataala ya hana ayi bincike dangane da wannan abu. Allah ya hana ayi bincike a babin kaddara, saboda ita kaddara ainihin ta dama me yasa aka kata cikin babi na imani, saboda kai baka san abin da zai kawo da kai ba, kwatsam ne abin zai zo ma. In ya zo maka kuma sai ake so, in ta alkhairi ce ko ta shari ka karbe ta hannu biyu, wannan shi ne ke nuna imaninka. To amma inda za a ce an sanar da wani, kai ka san sanar gobe za ka yi aksidan in ka wuta, kenan ma aksidan in ya zo dama dan tuni ka san da shi, kaga babu wani abin mamaki ko kuma wani abu da zai baka wahala wajen karba abu. Amma da yake ba a sanar da kai ba, bakkar labari akan abin kai tsaye zo maka a daidai lokacin da ya zo maka, kuma sai Allah ya jarabce ka, yace ka amshi wannan abin hannu biyu, mai kyau ne ko mara kyau. In mara kyau ne ka ce Allah ne ya aiko ka yi haƙuri, Allah ya baka ladan wannan. In mai kyau ne ka amsa hannu biyu ka yi godiya, Allah ya baka ladan godiyarka. Wannan shine abin da yake a wannan babi. Sai malike cewa qala ta'ala, Allah subhanahu wataala ya ce la yus'alu amma yaf'aluhu yus'alu, Allah ya ce shi Allah ba a tambaye shi dangane da abin da yake aikatawa, amma dai su bayi ana tambaye su, duk abin da Allah ya daidai ne ba wanda ya sai ce dan me yasa. Amma daga lokacin da bawa yayi wani abu wanda yake mai kyau ko mara kyau, kafin ma yaje gaban Allah tun anan duniya zaka ga ana bushe bincike ana cewa dan me yasa. Abokinka babba wanda kuke tare da shi na kusa da kai, in kai ba daidai ba zaka ga ya kira ku ya ce kai wannan me yasa kai ka, kaga ya tambaye ka dan yana so ya dora ka ta farki wanda yake gani shine daidai. Amma Allah subhanahu wataala in ya ga dama he abin da yake so kuma ba wanda yake sai ce dan me yasa sai dai ku ce an gode ma Allah ina jin labarin cewa an yi millimeter 200 a Yemen yiye ko shekaran jiya haka kuma an samu ambaliyar ruwa a Minisir ruwa wanda ai yayi banna da yawa waye ya turo da ruwa Allah ne sai Allah ya turo millimeter 200 a nan wannan kasa a wancan kasar sai ba su millimeter 23 can yi su ce alhamdulillah shuka ana tunanin gobe za a fara nan kuma su ce inna lillahi an yi banna Allah ne yake abin to waye sai ya ce Allah me yasa ka kirma musu biyu wannan ka ba su 100 wannan ka ba su 100 babu wannan wanda ya isa wannan tambayi aqini na Allah subhanahu wataala abin da ya ga dama zai yi saboda shine mahallicin kauni gaba daya kuma in ka tambaye shi ka lalle saboda baka da haƙin tambaye shi amma kai lokacin da ka saba ma Allah Allah zai tambaye ka a gobe kiyama dole me yasa ka saba mu saboda Allah ya maka ni'imomin da baka da hurumin da saba mushi mun sha waki yana ni'imomin da Allah ya mabawa da bawa aka ce ya biya daya daga ciki duk abin da ya a rayuwar shi to duniya bai isa bai biya za mu dauki misali na guda daya ido Allah ido har guda biyu maka a dauki daya ta aka ce ka biya haya idon ka nawa zaka biya wallahi baka iya biya wannan ido din ne muka daga kan a zo aikin gira goshi hanci da kake shakan lumashi baki da kake magana sannan kuma da hakuran da kake tamna abinci wato nimomin Allah yawa gare su baka iya lissawa su shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku kididdige nimomin Allah da muku ba za ku iya kididdige su ba saboda sun wuce lissafi in ka ida wannan lissafi ni'ima Allah ce kuma yi a gaya ma wata an aka ce za a gaya maka nimomin Allah tare da kai sai a kai gobe ba kare to wanda ya maka wannan nimomi in har baka mishi bauta ba ya cancanta tambaye ka ko bai cancanta ba ya cancanta ya tambaye ka me yasa baka bauta ta mishi ba saboda ya maka abin da ya cancanta ne ka bauta ta mishi Allah subhanahu wataala kenan sai malai yake cewa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunnati wal jamaa yusallimuna tasliman mutlaqan bi qawli llahi ta'ala sun bi kawiya matakar mi kawiya zuwa ga fadar Allah madaukakin sarki da Allah yace qul kullun min indillah fama li haula ila qaumi la yakaduna yafqahuna haditha Allah yace ka fada musu ya annabi Muhammad dukkanin su gabaki daya da alkhairi da sharri min indillah daga Allah suke ana magana ne akan kaddara ta alkhairi da kuma kaddara wadda take mara kyau ta sharri alkhairi zai iya samun ka kaddara ce haka kuma sharri zai iya samun ka shi ma kaddara ce to shine yake Allah yace duka gaba dayan daga Allah ne Allah ne ya kaddara maka alkhairi kuma shi ya kaddara maka sharri sai Allah ce famali haula ila qauli la qaum menene ya samu wa'annan mutane ne la yakaduna yafqahuna hadisa ba sa kusa ma da su fahimci zance ne wa'annan mutane menene ya same su ana ce muku kowanne daga Allah ne ku kuma kuna nema kuna fama ku raba biyu ku ce ɗaya daga gare ku ne ɗaya daga Allah domin in alkhairi ya same su sai su ce ka ai nayi kokari a cikin mutane akwai wanda suke wannan abu in Allah ya kadarta maka arziki sai ka ce kai ka san experience ce Allah ya mun wajen kasuwanci an samu riwaya ce a waje da su je da experience an mutum yana wani sai experience ki feel like experience kel experience wata experience ce gare ka Allah ne ya kaddara maka tun kafin ka zo duniya shi wancan da yaje ya bude kasuwa kasuwancin ya lalace har ka ya ce a wannan bai da experience ya kamata ka shiga formation a Allah ne ya rubuta mashi wannan abin kawai shine kawai shine aka ce da wancan da wannan daga Allah ne yanzu shi wanda yace yana da experience kasuwancin nan ya samu riba gobe kuma in mota ta kade shi ko kuma wani abu ya same shi yi ciwo sai ka yace aka ce alayya sai ce wallahi ka san an Allah ya aiko abu haka yuji da Allah ya baka arziki ya kai baka ce mai Allah ya aiko to wannan shine abin da suka kasance suna fadi cewa in alkhairi ya sai su ce a dubara su ce da iya wasu ce in shari'a su ce daga Allah ne sai Allah ya ce ba haka lamarin yake ba da wancan alkhairin da wannan sharrin gaba ɗayan su Allah ne ya rubuta zai same ku ta yaya ku ba ku fahimta zance wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya radi a gare su wa'annan mutane sai malam yace wa yuhajju nabihi man khalafahum ahlus sunna suna ya dangane da wannan batu akan wanda ya saba musu duk wanda yake ganin cewa alkhairi shi daga gare shi ne sharri daga Allah ahlus sunna bas yarda da wannan zancen suna ja akan wannan batu kowanne daga cikin biyun daga Allah subhanahu wataala yake sai malam yake cewa bil imani sahihi lil qadar tare da imani ingantacce ga kaddara kama kana yu'minu bihi salafus salih ka bayyana magabatan kwarai suka kasance sun yi imani da shi min as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan daga cikin sahabbai da tabi'ai da wa'inda suka biyo bayan su da kyautatawa malam yace yusbihul abdu abidan li rabbihi haqqan sai bawa ya waye gari ya zamanto mai tsantsaita bauta ga ubangijin shi haƙiƙanin bauta ma'ana malai na so yace maka in imanin kai kasance irin imanin sahabbai da tabi'ai da wa'inda suka bi su da kyautatawa a lokacin nan ne za a yi magana imanin kai ya kyautata imanin kai ya inganta amma in dai imanin kai sha bamban da nasu to za a tambaye ka ne ina ka samu wani kalan naka imani sai malai yace fa yakunu ma alladhina an'ama Allahu alaihim min annabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wanda ya aikata wannan zai kasance a gobe kiyama tare da wa'inda Allah ya ni'ima a gare su daga annabawa da siddiqai da shahidai da kuma bayin Allah nagartattu sai malai yace wa kafa bi hadhihi suhbati ghibtan wa sa'ada wannan abokantaka a ce mutun ya tashi cikin annabawa da manzanni da siddiqai da shahidai da managartan bayi a ce a lahira cikin su kake malai yace wannan abokantaka tabbas ta cika da babbar rabo sannan kuma ta cika da farin ciki mar wanda yake mai dorewa a ce yau mutun a lahira yana cikin layin annabawa da mutanen kirki wannan babbar rabo ne mutun ya samu Allah subhanahu wataala ya samu daga ciki daga nan malai ya kawo karshen bayani dangane da rukunnan imani gaba daya da kuma abubuwan da muka tattauna a ciki mallan zai kuma asali na biyu daga cikin wannan littafi da ya rubuta sai ce musammal imanu inda ahli sunnati wal jamaa menene ake kira ga imani ma wai a wajen ahli sunna wal jamaa yanzu mun ga rukunnan imani abinda imani bai tsayuwa sai da su guda shida to wai a ahli sunna wal jamaa menene ma sunan imani su a wajen su shine abinda mallan zai mallan yake cewa wa min usuli aqidati salaf as-salih yana daga cikin asalai na aqidar ta magabatan kwarai ahlus sunnati wal jamaa sunni ahlus sunnati wal jamaa annal iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus asali ne a cikin imanin magabata cewa imani abu uku ne qawlun wa amalun yazidu wa yanqus abu biyu ke amma ana ƙara na uku wanda yake i'tiqadun bil qalbi kamar yanda bayani zai zo nan gaba yace imani a wajen magabata fada ne da aiki zaka fadi da baki sannan kuma zaka aikata daga kodinka wannan shine imani a wajen magabata sannan kuma in kai haka nan ka kudirce akan a cikin ranka cewa yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa saboda zaka samu kanka watar imanin ka yayi ƙasa gashi nan saban Allah ne ka sani saban Allah ne amma sai ka ji kaman kai ba wani abu bane ba ai wannan saban karami sai ka aikata imanin ka ne ya danyi kasa wata ran kuma imanin ka ya sama kai da kanka ka tashi zakka kai yau ba sosai a cikin imani muke jallaliya ma zakka sama dan da kare shadi zakka kai masallacin juma'a amma wata ran ma sai ka tambaya wai saura kare ne liman yanzu a ce maka saura minti 10 bari dai nan da minti 2 mai kai wannan limamin ne dogo hudu ba zai bari in ya fara da minti 10 mai ai duka tana faruwa ga mutane to radda kaga wancan ya faru da kai imanin ka ne ya kasa radda kuma dayan ya faru da kai imanin ka kenan imani yana karuwa yana raguwa wannan shine aqida ta magabata shine yace ai huwa i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih kaga anan ya kawo abuwa guda uku yace imani shine kudircewa a zuci mu doki imani da Allah ka kudirce a ranka cewa lalle Allah Allah kaga aikin zuciya ne wa amal wa qawlun bil lisan sannan ka faɗi da bakinka cewa kai imani da Allah bakinka ya furta kai bi so na uku wa amalun bil jawarih sannan gabbodinka su aikata yanzu da kace Allah Allah ne bakinka ya faɗi zuciyarka ta kudirce to eh a gani a aikace aikinka yana nuna Allah Allah ne ko kuma aikinka yana nuna Allah wa Allah bane shine sai a gani kana saban Allah ko ba kai kaga in kana saban Allah kaga aikinka ya kare ta abin da halshin kai faɗi da kuma zuciyarka ta kudirce wanda ya yarda akwai Allah akwai ranar sakamako zuciyar shi ta kudirce bakin shi ya faɗi eh akwai lahira kuma ya yarda sai kuma aka gani shi yana aikin da in ya je lahira ba zai samu alkhairi ba kaga aikin shi ya kare ta abun da ya kudirta kenan dole sai ka hada abu uku zuciyarka ta kudirce halshin kai ya furta sannan kuma gabbobinka su gaskata shine za a ce eh wannan ka samu cikakken imani sannan kuma yazidu wa yanqus da aka ce yana karuwa yana raguwa ai yazidu bitta'a yana karuwa ne a lokacin da mutum yake yawan aikin alkhairi in mutum yana yawan aikin alkhairi to za ga imanin shi yana karuwa wa yanqus bil ma'siya in kuma mutum yana yawan saban Allah shi kuma ya imanin shi ya rinka kasa shine abin da yake kara imani kuma yake ragewa. Ke zai zaka gani waɗanda suke yawanci kullun cikin aikin Allah suke ainihin kyautata musu zatan sun yi mutane imani. Kamar misali malamai, sai ka ga kullun malamai ana kyautata musu zato. In mutum ma zai yana son a taya shi addu'a ya sa wani abu gaban ya ga malam sai ce a malam muna bara addu'a me yasa? Saboda ina tunanin malam kullun cikin aikin Allah yake imanin shi sama yake yayi kusa da Ubangiji. To kenan duk lokacin da mutum yake aikin biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan abin na ƙara imanin shi yayi sama, sannan kuma in ya kasance yana aikata sako ga Allah subhanahu wataala zai sa imanin shi yayi kasa sai ya rage. Sai malam yace abubuwa ko kuma dai imani a wajen ahlus sunna wal jamaa qaulul qalbi wa qaulul lisan, shine fadar zuciya da kuma fadar halshi. Zuciya ta fadi kuma halshi ya fadi. Yace fa qaulul qalb, in aka ce zuciya ta fadi me yake nufi? Yace i'tiqaduhu wa tasdiquhu wa iqraruhu wa iqanu, shine mutum ya kodarce ya gaskata sannan kuma ya tabbatar sannan kuma ya gaskata har cikin zuciyar shi. Ka yarda da cewa akwai Allah, ka kudirce, ka gaskata cewa eh da gasken akwai Allah, sannan kuma ka tabbatar da cewa akwai Allah, kuma zuciyarka ta ba da ingantaccen gaskatawa cewa akwai Allah din. Saboda akwai gaskatawa da zuciyarka za ta yi wanda ba ta gaskiya ba ce. Sai ga mutum ya ce to lahiya lo ne ba matsala, ya yarda, amma a ranshi bai yarda ba. Kaga kenan wannan gaskatawa ba ta dira ba a cikin zuciyarsa. To irin gaskatawa da zaka yi da imani gaskatawa ce wanda ta dira a cikin zuciyarka. Wa qawlan bil lisan, da kuma aka ce fadar halshi me yake nufi? Sai ce huwa nutqu bis shahadatayn, shine mutum ya furta la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wal iqraru bi lawazimha. Wannan shine yake da wahala. Yanzu nan dukan muna cewa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, to amma tambaye shine shin muna tabbatar da abubuwan da suke lazimtan qa'idatul la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah? Menene ka'idodin ta? La ilaha illa Allah, la ma'budu bi haqqin illa Allah. In kace la ilaha illa Allah halin ta yawa zuciyarka ta yarda ba abun ma bauta da gaskiya sai Allah, baka karewa. To menene suke karkashin wannan la ma'budu bi haqqin illa Allah, babu abun ma bauta da cancanta da gaskiya sai Allah. To in ka fadi haka nan duk abin da ka san Allah ya ce ayi, to a ganka kana kiyaye. Duk abin da ka san Allah ya hana, to a ganka ka bar shi. Abinda Allah ya ce ayi a ganka kana aikatawa. Wannan shine ka tabbatar mana cewa ka yarda da la ilaha illallah. Amma alaga ta malam kai kana can kana cewa la ilaha illallah ba abun ma bauta da cancanta da gaskiya sai Allah, kuma gobe an ganka kana cewa goka wallahi so yake in yi kuɗi a taimaka min, alaga ta malam ina la ilaha illallah, kaga halishan ka ne ya faɗi amma sai ce ka bata yarda ba. Sannan muhammadur rasulullah, muna wadi muke la ilaha illallah muhammadur rasulullah. To yanzu da kace muhammadur rasulullah, menene ka'idodinta? Malami suka ce ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabi ma naha anhu wa zajar, ka bi annabi cikin abin da yayi umarni, da annabi ya ce ayi kaza kana yi a baka aikata, kai hasali maka mai aikatawa ta kake wannan sun matsalolin addini, ina mu ashhadu anna muhammadur rasulullah in kake. Annabi ya ce a dai wando kada ya wuce idan sau, duk abin da ya wuce idan sau daga wando yana cikin wuta, kai kuma wannan ka hatta ka shiga ki, ina ashhadu anna muhammadur rasulullah in ka shiga, ka yarda da annabi ne? Kuma annabi ya ce ka ayi abu kake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi kazau, naha anil kaza, annabi ya hana ayi kazau. Askin da za askin nan da nan a tara gashi kamar ina yin tallaki. Yanzu dai yara samari shi suke, kai ka ce ashhadu anna muhammadur rasulullah kuma danka yana yin kazau, in ya shiga ka ce kai fat wannan askin naka yayi kyau, a askin shi yayi kyau, to annabi hana irin shi. Kuma kai ka ce ashhadu anna muhammadur rasulullah, ya kai baka hana shi bai hannu, ka gani mun gyara ayyukan mu, ayyukan mu suna nuni da cewa ashhadu anna muhammadur rasulullah mu ba ta da kyau, ban mu cika ka'idodin ta. Wannan shine wa tasdiqu fi ma akhbara, sai ce wa tasdiqu fi ma akhbara, a gaskata annabi cikin abin da ya bada labari. In annabi ya ce za a yi kaza ka gaskata, yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi tashin kiyama, mahadi zai dawo, annabi Isa zai dawo, sai kai mutum ya ce kai anya ku annabi Isa nan zai dawo, wanda ya wada ka kafiri ne shi, yanzu wannan ya ma wuta daga cikin musulunci. Saboda in annabi ya wada abu kai kai shakku, Allah ya kawar musulunci. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin abin da wai yake ji a rashi, wa ma yaqiqu anil hawa in huwa illa wahyu, duk abin da annabi ya fadi wahayi ne Allah ne. Yau kenan annabi ya wada abu kake shakku, kenan magana ba kake shakku, magana Allah kake shakku wanda yake shakku akan magana Allah ya bar musulunci ya ma kaga akwai hatsari a wannan babu sannan kuma wastina bi manaha alwajara anisance abinda annabi ya hana kuma ya tsorata duk abinda annabi yace ka ayi wannan abun anisance shi kuma abun tsoro ne to a ganka kana anisance wannan shine kake ya ashhadu anna muhammadar rasulullahi to kaga ashe da yace nutku shahadatin furci da kalmar shahada guda biyu ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi wal iqraru bi lawazimha da kuma mutun ya tabbatar da abubuwan da lazimta wa inna shahadodin shine ka kiyaye wa inna abubuwan da maka ambata sai yace wa amalul qalb aikin zuciya kuma shine niyyatu niyyash tunda aikin zuciya ba ganin shi ake ba a cikin zuciya da yake darmashi sai yace wa taslimu da mai kauyen da zuciya ka zatta ka mai kauya zuwa ga Allah wa ikhlasu da kuma ikhlasin da zaka yi ga Allah wa iz'anu da mi kauyen gaba ɗaya tsantsar mi kauya wa raja'u da kuma bege da kaunar da zaka yi zuwa ga Allah kana kaunan Allah ya saka cikin wata rahama ta shi sannan wa khudu'u da kasantar da kan da zaka yi wa Allah wa niqiyaduhu da taratuwar da zaka yi wa Allah wa hubbuhu da san da zaka yi wa Allah wa iradatuhu da kuma nufin da zaka ma Allah duka su zaman to ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kare duka wa'annan kalmomi mutaradifat ne malam ya kawo kalmomi ne wa'anda ma'anar su duka abu ɗaya ne shine mutun ya tabbatar da cewa ya tsantsantar da mai kauyen shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine aikin zuciya dangane da abin da shi imani sai ce wa amalul jawari aikin gabbaiwa tunda yace amalul jawari aikin gabbai shi menene aikin gabbai sai yace fi'lul ma'murati wa tarkil manhiyat aikin gabbai shine ka aikata abubuwan da aka ce kai abubuwan da aka ce ka bari kuma ka bar su wannan shine aikin gabbai an ce ka ringa zuwa masallaci to a ganka kana zuwa masallaci an ce ka alanka a wajen kide-kide kal a kanka a wajen kide-kide kafawar ka kasance wajen kenan ka ka hanu daga abin da aka hana ka aikata abin da aka ce ka aikata sai malam yace fal iman saboda haka shi imani i'tiqadun wa qawlun wa amalun kudircewa ne a zuci fada ne da halshi kuma aiki ne da gabai yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa da aikin kirki yana raguwa da saban Allah faman ata bi jami'iha wannan bayanin da malam zai yi yanzu mu kula da shi da kyau malam yace duk wanda yazo da gaba ɗayan uku i'tiqadun bil qalb amalun bil qawlun bil lisan amalun bil jawari kudircewa a zuciya fada da halshi aiki da gabai malam yace duk wanda yazo da gaba ɗaya uku nan faqad iktamala imanu to hakika imanin shi ya cika in dika ka uku nan kana da cikakken imani babu shakka akan wannan sai yace wa man ata bi thnayn duna salis wanda ya ka biyu cikin uku ya kudirce a ran shi ya fada a zuciya amma aikin shi bai aikata malam yace lam yasihu imanu imanin shi bai inganta ba dole ne sai ka kawo wannan uku imanin ka ya samu zama imani sai ce li anna al a'mala indahum juz'un min al iman saboda su ayyukan su ma ai wani bangare ne na imani yanzu kai ka ce nayi imani da Allah nayi imani da ranar lahira nayi imani da abinda Allah ya aiko manzanni kuma kawai ya ganka kana yin abinda Allah bai so abinda Allah ya hana ina imanin ka da Allah yake kaga aikin ka da kake yi ya nuna cewa imanin ka ƙarya ne ba gaskiya bane kenan dole sai an kawo guda uku sai yake cewa wadakhilun fi musamma shi aiki yana shiga cikin sunan imani yau a ganka kana sallah a ganka kana zuwa wajen janaiza a ganka kana zuwa wajen karatun qur'ani wannan yana nuna cewa eh lalle wannan yana da alama ta imani ta rashi amma yanzu wannan mu'mini ne in za a yi sallah mutane suna yin gabas ta juma'a shi ya gan shi yayi yamma kaga ne me yake nuna mutane za su ware zairin kasu to shi wannan sallah ce bata burge shi ko yaya to kaga ni dole ne sai mutun yayi aiki sai malam yace kuma wal imanu biduni amalin la yasifu wala yujizu imani ba tare da aiki ba malam yace bai inganta ba kuma bai wadatu ba in kai imani kace to mun yi imani mun maki da zuciya mun kudirce a ran shikenan malam yace bai isa ba wannan kadai bai isa ba wa ajma'a ala hadha alqawli a'immatuhum faqalu dukkanin magabatan ahli sunna na kware gabaki ɗayan su sun hadu akan wannan magana cewa imani babu aiki ba imani bane dole ne sai an hada da aiki sai suka ce ga maganar da suka yi suka ce la imana illa bil amal babu imani face sai an yi aiki duk wanda yace yana da imani to akan la aikin shi in aikin shi ne da imani to yana da in aikin shi bai da imani ba ba shi da imani shine la imana illa bil amal babu imani ba tare da aiki ba wala qawla wala amala illa bin niyya babu fada babu aiki kuma ba tare da an yi niyya ba, saboda annabi ya ce innamal a'malu binniyat, kowane aiki yana tare da niyya. Sannan kuma wala qawla wala amala wala niyya, babu fada babu aiki kuma babu niyya illa bi muwafaqati sunnah, face sai an samu dace ma sunna. Duk aikin da zakai, duk niyyar da zakai, kayi kokari kayi yunkuri ka tabbatar da cewa niyyarka ta dace ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda in abun ka bai dace ma sunna akwai matsala. Menene matsalar da za a samu? Dukan mu dai mun san da cewa musulunci Allah ne yake ma, kuma Allah shine zai bada sakamako. To amma da Allah ya ce ai musulunci kuma abota ta mishi ta hanyar musulunci, ai ba Allah bane ba da kanshi ya sauko yake ma mutane wa'azi, ya sauko ya aiko da dan aiki. Wane ne dan aikin? Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenan annabi Muhammad shine yake karantar da mutane ga yanda za a bi abota ta ma Allah. To kai kuma in zaka abota ta ma Allah, dole ne ka abota ta ma Allah akan tafarkin da wannan annabin ya karanta, tunda shine wakilin Allah, shine yake wadin yanda za a yi a sadu da Allah. To in ba hanyar da ya waki ba, in ka kirkiro taka hanyar ba a san, dole ai watsi da, saboda kai ba kai ba Allah ya magana da kai, ga wanda Allah ya magana da shi. Shine yake so dole ne niyyar ka ta zamanto ta yi daidai da sunna, in ba haka ba niyyar ka ba niyyar bace ba, kamar yanda magabata suka faɗi. Sai malamin yace wa qad atlaqa Allah ta'ala sifatal mu'minina haqqan fil qur'ani 'ala alladhina amanu wa 'amilus salihat wa 'amilu bima amanu bi. Malamin yace hakika Allah ya faɗi siffar mu'minai ta hakika a cikin alqur'ani, ya faɗe ta dangane da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki da abin da suka yi imani. Sai ce min usulid-dini wa furu'i, wannan abin yana daga cikin asalin addini kuma yana daga cikin furu'i na addini. Furu'i shine abubuwan da suke fita ƙarƙashin addinin, domin akwai asali akwai fari. Zan ba da misali da icce. Icce menene asalin shi? Shine jijiyoyin da suke fitowa daga ƙasa. Far'in shiwa shine reshe-reshe wanda zai bada, amma asalin shi ƙasa ne. Yau da za a cire asalin iccen, reshen wannan ba zai iya yin aiki. To haka imani yake da asali, haka addini yake da asali, kuma yake da reshe shika. To shine malamin yake cewa imani, aiki da abin da aka yi imani da shi, yana daga cikin asalin addini kuma yana daga cikin reshe shika na addini. Sai ce wa zahiri wa batini, yana daga cikin boyayyen abin addini kuma yana daga cikin bayyanannen abin addini. Wa zaharat atharu hadha al-iman fi aqaidihi, kuma yace wato guraban wa'innan imanin ya bayyana a cikin aqidunsu, wa aqwalihim, da maganganunsu, wa a'malihim, da kuma ayyukansu, adh-dhahirati wal batina, ayyukansu na fili na fili da na koyi. Allah ya faɗi wata aya, sai Allah ya siffanta mu'minai da wannan. Wacce ce aya? Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Asma inna ayi guda uku, Allah subhanahu wa ta'ala bayyana sifofin mu'minai na gaskiya. Allah yace innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu, lalle mu'minai na gaskiya sune wa'inda idan aka ambaci Allah subhanahu wata'ala wajilat qulubuhum, zukatansu suna raurawa suna kadawa in aka ambaci Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, in kuma aka ambata musu ayoyin Allah, zadatuhum imana, sai ta kara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma su masu tawakkali ne akan ubangijinsu. Alladhina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun, sune wa'inda suke tsiye da sallah kuma suke ciyarwa daga cikin abin da muka arzuta su da shi. Sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, wa inna, Allah ya ce su ne mu'mini na hakika, su ne mu'mini na gaskiya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, suna da wato mukamai a wajen ubangijinsu. Wa maghfiratun, suna da gafara a wajen ubangijinsu. Wa rizqun karim, sannan kuma suna da wani arziki mai karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kun ga wa'innan ayoyi sun tabbatar da cewa mu'mini, wanda Allah ya ce su ne mu'minai na gaskiya, su ne wa'inda suka haɗa siffa ta guda biyu. Ya ce alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhi ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya ce ayoyin Allah in an gaya musu suna ƙara musu imani. In suka ƙara imani, me zai sa su aikata? Sai ya ce alladhina yuqimuna as-salah, kaji aikin da suke, suna tsiye da sallah. Wa yu'tu wa mimma razaqnahum yunfiqun, daga cikin abin da muka ba su muka ciyar da su suna badawa. To kaga wa'inda suka samu wannan yabo daga cikin mu'minai sune wa'inda suke aiki daga kofin su, suna yin sallah kuma suna badawa daga cikin abin da Allah ya arzuta su da shi, suna yin sadaka kenan. Yin sadaka da yin sallah kuma ayyuka ne daga kofi. Gabakace za ta je ta tsugunna ta yi ruku'i ta sujud, hannunka ne zai huda daga cikin abin da Allah ya baka ka bada sadaka, duka wannan ayyuka ne na gabai. To kun ga Allah sai ya kirayi masu imani da masu yin aiki da gabobin su, sannan kuma yace suna da arziki da kuma daraja da gafara a wajen Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su. Sai malam yace wa qad kana Allahu azza wa jalla al-iman ma al-amal fi kathir min al-ayat fi kitabil aziz. Malam yace hakika Allah subhanahu wataala ya hada imani da aiki a cikin ayoyi da yawa alqur'ani. Sai Allah ya faɗi imani sai ya gamo da aiki, sai ya faɗi imani sai ya gamo da aiki a ayoyi da yawa alqur'ani. Duka wannan me yake so a nuna maka? So ake a nuna maka cewa wai imani kadai babu aiki bai isa ba, dole sai ka gama da aiki. Malam ya kawo kadan daga cikin ayoyin kamar faɗa Allah subhanahu wataala dake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah ya ce lalle wa'inda suka yi imani bai kyale ba, bai ce wa'inda suka yi imani suna da aljannal firdausi, sai ya ce a wa'amilus salihat suka aikata aiki managarci. Sun yi imani kuma suka yi suka aikata aiki managarci, sai Allah ya ce to kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sun kasance suna da aljannal firdausi, ita ce ta kasance masaukin su. Wanda suka yi imani suka aikata aiki, aljannar firdausi ce masaukin shi, inji Allah subhanahu wataala. Allah ya ambaci abu biyu, yace innal ladhina amanu, walalli wa'inda suka yi imani, amma bai yi shiru ba, sai ce wa'amilus salihat, sai suka aikata aikin managarci. Kaga kenan sun yi imani kuma sun yi aiki, dole ne sai an samu biyu. To da suka yi imani suka aiki kuma, sai Allah ce suna da aljannar firdausi, ita ce masaukin su. Kaga sakamakon su kenan. A wata ayata daban Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah yace lalle wa'inda suka ce ubangijin mu shine Allah, imani kenan. Tunda mun ce imani akwai furtawa da halishi, sun furta sun ce ubangijin mu shine Allah, kaga Allah ya mace imani ko? To bai wadi sakamakon ba, sai dai wadi aiki, sai ce thumma istaqamu, sannan suka tsayu akan wannan magana, suka tabbaka ta da aikin gabobin su. Kinan sun yi aiki da abin da suka faɗi, sun faɗa sun aikata, sannan sai Allah ya ce to tatanazzalu alaihim malaikatu, mala'iku suna sabkowa a lokacin da suka zo mutuwa. In mala'iku suka sabko suna ce musu Allah ta khafu, kada ku yi tsoron komi, wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki. Ƙarshen aya ya ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ku yi albishir, aljannat ce da ake muku alƙawari za ku je ku iske. Wanda suka yi imani suka yi tsayu akan imaninsu, wannan shine sakamakon su. Wajen mutuwa ana musu wannan albishir din. Shi yasa wani lokaci ake samun mutum in ya zo mutuwa yana dariya, ana kyautata zaton wannan albishir din ya sa shi farin ciki. Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su. A wata aya Allah subhanahu wataala yace wa tilkal jannati allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Allah yace wannan aljannar ita ce aljannar da aka gadar muku da ita, kuka shige ta ga kuna a ciki. Dan me yasa? Sai Allah ya ce bima kuntum ta'malun, sakamakon abin da ku kasance kuna aikatawa a duniya. Kun ga ya ambaci aiki, dole ne sai da aiki za a shiga aljanna. A wata ayat ta daban Allah subhanahu wataala ya faɗa yake cewa wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya ce wal 'asr, Allah yana rantsuwa da lokaci na zamani. Mun sha wadi anan Allah yana da yancin ya yi rantsuwa da duk abin da ya ga dama, saboda shi Allah, shi Allah ne. Amma mu a matsayinmu na bayan Allah, ban mu da yancin mu rantse da komai sai da Allah. To anan Allah ya rantse da zamani, sai Allah ya ce innal insana lafi khusr, lalle mutum yana cikin asara, dukan rayuwar mu asara ce inji Allah. Amma sai Allah ya hudda wasu yace ban da su. Su wane ne? Yace illal ladina aman, sai wa'inda suka yi imani da Allah. Kaga anan an kira imani ko? To wa karewa, sai ce wa amilus salihat, kuma suka aikata aiki managarci. Kaga nan ma ya ambaci imani, sannan kuma ya ambaci aiki, ma'ana imani kadai bai isa ba, dole sai an gama da aiki. Sai ya ce watawasaw bil haqqi, suka yi wasulci da ayi gaskiya, watawasaw bis sabr, kuma suka yi wasulci da ayi hakuri. Wa'innan su ne wa'inda basu cikin asara, amma in dai baka cikin wa'innan to Allah ya ce inna lisan lafi kusur, lalle mutun yana cikin asara, Allah kai. Sai malam ya kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka wannan yana kawo maka hujja ne akan cewa wai imani kadai bai isa dole sai kai aiki. Ka ce ka yarda da Allah, ka yi imani da Allah, to a gani a kasa shin gabobin ka suna tabbatar da haka ko kare ta haka suke? Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi da yake wa sahabin shi wasiya, ina masahabin shi wa'azi, sai ya ce mashi qul amantu billahi thumma istaqim, yace ka ce nayi imani da Allah, kaga imani ya wuce ko? Amma annabi kyale shi bai ce ba ka ce ka imani da Allah sai ta yi shi, da ya fadi haka ka ce ka imani da Allah sai ya ce mashi thumma istaqim, sannan ka tsayu akan wannan magana shine aiki. Ka yi imani da Allah, eh to ka aikata imani da Allah a cikin aikin ka, shine thumma istaqim. Kaga nan ma annabi ya fadi imani kuma ya fadi aiki. A wani hadisin na daban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani ya kasu kashi 70 da wani abu, wannan duka imani ne ya kasu kashi 70 da wani abu. Fa afdaluha, mafi girma daga cikin wannan kashe-kashen na imani, annabi ce qawlu la ilaha illallah, shine mutun yace la ilaha illallah. Sai ce wa adnaha imatatul aza an at-tariq, mafi karamci kuma daga cikin imani shine mutun in yana tafiya ga wani abin da zai cutar da mutane akan hanya ya doke shi. Kaga dutsi ne, in wani yana tafiya zai tuntube ka doke shi ka jewa shi katanga, kaga kaya ce akan hanya da mutane suke bi ka doke ta, wannan mafi karamci kenan daga imani. Anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce maka imani abubuwa ne a cikin shi kashi-kashi har guda 70 da wani abu, akwai na sama kololuwa kuma akwai na can kasa, na saman ne da na kasan ya wadi bai wadi na tsakiya ba. Na saman yace qawlu la ilaha illallah, kace la ilaha illallah, kaga ai wannan aiki ne ko imani ne, fadi ne kace la ilaha illallah, ka fadi kai imani. Na can kasan kuma imatatul aza an at-tariq, doki wani abu na cutarwa da kan wannan aiki ne, dole ne imani sai ya hada furuci da aiki. Sai annabi yace wal haya'u shu'batun min al-iman, kumiya kuma wani yanki ne daga cikin imani. To ita tana ciki ba sani ba, a sama-sama take ko a kasa-kasa, amma ita ma tana cikin wannan 70 da wani abu ne. Kenan a cikin wannan hadisin abu nawa annabi ya zana na imani? Abu uku, da na kololuwa, da na can kasa, kuma da wani wanda yake daga ciki ba sani ba, sama-sama ko kasa-kasa, shine kumiya. Shi sa yake so musulmi ya zama to yana kumiya. In mutum bai da kumiya, zaka gani al'umma sun watsar da al'amuran shi bisa shiga sha'anin shi, saboda kowa yana tsoro ya shiga sha'anin shi mai rashin kumiya. Rashin kumiya ba abin kirki bane ba. Shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta, aka ce yana daga cikin maganar da aka isko na annabawa annabta wanda ta wuce ta can baya, suna cewa wannan babban misali ne da ya shahara. Ana cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ta, in kai bakka da kumiya to ka aikata abin da ka ga dama. Kenan wannan magana tana nuna cewa duk wanda ka ga yana aikata abin da ya ga dama bai shayin kowa, wannan alama ce ta rashin kumiya tare da shi. To Allah ubangiji ya kare mu. To wannan hadisi da muka karanta hadisi ne da yake kara nuna cewa imani shi kadai bai isa ba sai mutun ya gama da aiki. Shi yasa malam ya kawo wannan ayoyi da muka karanta da wannan hadisai dan ya kawo maka hujja akan maganar da yake faɗi. Sai malam yake cewa fal imanu wal amalu mutalaziman, da imani da aiki wasu abubuwa ne guda biyu inda suke hada da juna. La yanfaku ahaduhuma anil akhar, daya bayya tahiya ya bar daya, kullun tare suke. In aka ce imani za a ce aiki basu rabuwa. Sai ce wal amalu suratul iman wa jawharu, sai ce kai shi aiki ma shine ma ainihin imanin, kuma shine yake kaman aljawhar, shine wani abu mai tsada wanda in mutum yana da shi yake koyewa kullun yana tare da shi bai rasa arba shi da wannan abu. Shi yace aiki shine wannan abin da imani basa rabuwa kullun tare suke. Sai ce wa huwa min lawazimihi wa muqtariyatihi wa nisfu ma'ana, yace kai shi fa aiki da kuke gani yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke lazimtar imani. Ba zai yi ka samu imani babu aiki, kuma ba zai yi ka je kai aiki shi kadai na ibada kuma a ce baka da imani, ba zai yi ba. Tare suke tahiya, kai ta yi nisfu ma'ana, kai ma'anar imani ma shine a ganka kana aiki. Saboda wani aikin ba sai ka ce ba kana da imani, daga an ganka kana yi za a ce ka wannan akwai kokarin ibada gare shi, mutane da kansu za su faɗi me yasa, saboda aikin ka ne tabbatar da haka. Su diya da samu yanzu akwai mutanen da yawanci a unguwannin mu muna yi musu shaida, sallar asuba ita ce sallar da take yi wa mutane wahala hutuwa a masallaci a sallar asuba amma har a yanzu mu muna da yini akwai wasu mutane da duk wanda muna ganin su mun san su tunda muka san su har yau kullun kada asuba sune farkon zawa masallaci yanzu wa'annan mutane in muka tashi an batan su me zamu ce game da su zamu ce wa'annan mutane a zahiri gaskiya mutanen kirki ne dan me yasa saboda aikin su ne ya nuna haka to ka gani aiki yana ƙara nuna wa mutun cewa lalle shi yana da imani a tattare da shi kenan wasu abubuwa ne guda biyu wanda ba a raba su sai mallan yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna anna al imana qawlun wa amalun sun yi kudirce a ransu cewa imani wato fada ne da aiki darajatun wa shu'ab mataki mataki ne imani ba zai yi mutane su zo daya a cikin imani imani mataki mataki ne wani yahi wani sai ce yazidu bi ta'ati hatta yakunu kal jabal imani yana karuwa da aikin kirki da aikin lada har sai ya zama kamar katon dutse a wajen Allah haka imani yake yana karuwa yana karuwa kana aikin kirki kana sadaka kana ziyara ƴan uwa kana kyautata mu'amalarka da mutane yana karuwa har sai ya zama kamar dutse wayan qusu bil ma'siyati haka kuma imani yake raguwa hatta la yabqa minhu shay yana raguwa da saban Allah har sai an waye gari babu koda can kai aikin kirki sai ya karu har ya zama kamar dutse nan kuma kai saban Allah sai ya ragu sai a waye gari babu komai sai ga mutum bashi da imani ko misalin zarafin tare da shi saboda yawan saban Allah da yake cewa saban Allah yana rage wa mutum imani sai ce wa anna ahlahu yatafadaluna fi imanihim ala hasabi ilmihim wa amalihim sai ce kai masu imani sun samu wato mataki mataki a cikin su wasu sun yi wasu sun yi wasu daukaka a cikin imanin kuma daukakai tana a daidai gulgudan ilimin su ne da aikin su iya ilimin ka da aikin ka iya matakin ka a imani in ka haiwa da ilimi da aiki da ilimin to shine aka ce wannan imanin ka asabe yake amma da za a samu malami wanda ya koya ilimi a gari kuma bai aiki da ilimin nashi to ya magana imani babu saboda shi bai hada aiki da imani ba yayi imani ne amma babu aiki kaga kenan imani shi bai cika ba babu imani shine sai yake cewa fa ba'dhum akmalu imanan min ba'd wasu sashe na mutane sun yi wasu imani imanin wani yayi na wani cika kuma ai wannan sananna abu ne dama a cikin mutane wa qad waradat fi zalika adillatun kathiratun min al-ayat wal hadith mallan yace wannan magana da muka fadi cewa imanin mutane na wasu yayi na wasu dalilai a ayoyi da hadisai da yawa ne suke nuna haka zai kawo wasu daga ciki yake cewa qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hazihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun Allah yace idan aka sabkar da wata sura ta Al-Qur'ani daga cikin su zaka ji wani ya ce ayyukum zadatu hazi imana kai wai ku wannan sura da aka sabko waye a cikin ku ta ƙara ma imani ai kun mu haka nan ne ko sai ga an tayi wajen wazi an mutu dai mutun ya ce ka wai mutum yana wannan azin ya ratsa ka kwa ana wadin haka nan ko kenan shin wai abin da kaji ya ƙara maka imani Allah yace fa ammal ladina amanu to su dai waɗanda suka yi imani fazadatuhum imana Allah yace to wannan sura da aka sauko ta ƙara musu imani ko shakka ba ku wa hum yastabshirun alhali suna cike da farin ciki kenan wanga ayat ta nace maka imani yana iya karuwa da kana da imani mataki 10 10% ne imanin ka za a iya waya gari in kashi wata aya wani wa'azi mai zahi akan mutuwa sai ka yi imanin ka ya kai 10% ya karu saboda an tana maka lahira ka ji tsoro a zuciyarka in ka ci gaba kuma da komawa saban Allah ka sai ƙara saukowa to shine imani yana hawa yana sauka a wata aya ta da ma Allah ya ce wa yazdadal ladina amanu imana yana ƙarawa waɗanda suka yi imani imani imanin su yana daidai mataki kaza in sai ya karu sai ya ƙara hawa a wata aya ta da ma Allah ya ce wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yace idan aka karanta musu ayoyin Allah sai ta ƙara musu imani kaga imani ya ƙaru kenan wa ala rabbihim yatawakkalun kuma akan ubangiji su ne suke masu tawakkali har ila yau a wata ayata da man Allah cewa yayi huwal ladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin shi Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai li yazdadu imanan ma'a imanin dan su kara imani tare da imanin da suke da nada kaga ita man ayata nuna cewa imani yana karuwa wa qala ta'ala wata ayata da man Allah cewa yayi الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتي وإن متانا دا متاني سكتي مسو إن الناس قد جمعوا لكم حقيقة هو متاني سنها تزس زودر الله ينبادل بادل بارن مؤمنين لوكا سند وسمنا وكي سكتي مسو kai ga mutanen makkanan sun zo runduna guda zasu zo su kashe ku fakhshaw ku ji tsoron su kowa ya watsi kowa ya ta kai shi an zamana ukai kafiran makka sun zo za a yi yaki sai su lallabo su kai kun gansu yanda suka wuto wallahi kowa ya ta kai shi dan me yasa suka yi wannan wai dan masu imani su razana su ji tsoro Allah ya ce to fazadahum imana da suka wadi wannan abin ba abin da ya kara musu face imani kaga wannan ayat mata nuna cewa imani yayi ya kawo وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل da aka fadi musu haka sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya wadace mu Allah ya isar mana kuma madalla da abin dogaro shine Allah kaga amsar su to shi yasa ko goban mutum yana so ya tsorata ka dangane da wani abu wanda yake na alkhairi to kada ka ji tsoron ka ce mishi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita ce amsar da magabata suke badawa a lokacin da aka tsorata su yayin wani abu na alkhairi in suka tunkare shi to wannan ayoyin da malam ya kawo kusan aya ta kai guda shida dukkan su ayoyi ne da suke nuna mana cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa a taron mutum ya yi shi a imanin shi sama a taron kuma ya yi imanin ya yi kasa sai ya ringa shawawa ma zai ji imanin yana to haka nan ne al'amarin yake sannan kuma malam ya kawo wasu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sai da amincin Allah tabbata a gare shi ya fada wannan hadisi na cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala al-iman annabi yace duk wanda ya so dan Allah kuma yake dan Allah hakika ya cika imanin shi to wannan magana da annabi ya fadi yace ya cika imanin shi kenan imani za a iya samun shi kuma amma ba cikakke bane kinan kaga za a iya samu bai cika ba ya danyi kasa kamar sallula ce za ta iya kawa ka to wangun sai a ce in ta kai ka tarwan gusan sai a ce ka ba da sallaka tayi da ka zo doka ya kace ka tarwan gusan me zaka ce za ta kai ya bata cika ba a kinan akwai wata kololo guri da sai an kai ne za a cika to da ka tarwan gusan man kai wasa za ta komo san kan kaga za ta kara kasa kenan to haka imani yake zai iya cika zai iya yin kasa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi a wannan hadisin na daban hadisi wanda yake cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaga wani abu mara kyau ana aikatawa abin ki annabi yace to wannan mutumin da yaga ana aikata wannan abin yaje ya sauya wannan abin da hannun shi shine duk inda kai wannan abin shine malamai suke cewa annahyu anil munkar duk in kaga ana yin abu mara kyau to kakka wuce mu kuma yanzu Allah ya kawo mu zamanin da in kaga ana abin mara kyau wani ba wuciyawa ma zai ba ya hana ba sallu ma zai dauko yayi filmi in yafi ga bai cewa wallahi kalli to kaga wannan ai mu ba abu ne annabi ta yi in kaga ana yin abin da bashi da kyau ka tsaya ka sauya abin da hannun in ta kama ka sa hannunka karkari a sauya abu in kaga yaro yayi ba daidai ba ka mishi magana in ta kama ka dan kabura mai mari ka dan buye shi amma wa da sharadi in ka san ba a riya kawa kai ka je ka bugi dan mutane a riya ka in kaga ana yin ba daidai ba to ka sa hannunka ka sauya abin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai yanayin da mutum zai samu kanshi ba zai iya sa hannu bai sauya ba tunda yanzu yaran nan sai zage zage yake a cikin unguwa kuma ga yara suna daukan zage zage kaga ai ba daidai bane ba to yanzu zaka ka sauya wannan abin shi kuma yaran baban shi police ne in ka taba shi riya kaza to ya za a yi kenan sai annabi ya kawo shuwa ta biyu sai kawo obscene ta biyu zai ce mi fa in lam yastati fa li fa mi lisani yace in bai iya sauya da hannun shi to ya sauya da halshin shi to kaga dama an san akwai wanda ba su iya in baka iya da hannu ka sauya da halshin shine kai magana a wannan abokin ka ne yana yin ba daidai ba kullun tare kuke da shi bakka iya sauya abin da hannu in zai tai ka darne shi kai ya tai to he kai mishi nasiha da harshe a wannan gurin da zaka tai ba kyau ba daidai bane baka bari a yaro ya zagi kai yaka kai baka san ba zagi ba kyau eh hakuri ba sai zagi ba kyau mai zagi wuta zai ka ka tsoratar da shi kawai da harshen kake ka sauya abin to wannan yin ma akwai wanda bai iya yi akwai wanda bai iya yi shine yanzu misali babanka yana shan taba yana kai ka sauya shan taba babanka yana kai ka ce to ka sa hannu zan can ka sa hannu mai tasowa kaga option ta da ta wuce ta biyu ha ka sa bakinka ka zo ka ce to baba wallahi ka yi tsoron Allah shan taba ban kyau kaga wannan ma banna tunanin zata tai ko to ya dawo ta uku sai ce fa illam yastati fa bi kalbi wanda bai iyawa biyun na farko to yaki abin a cikin zuciyar shi baban kai na shan taba to kakkace kai baban ma sha yake lahiya lawani a ba lahiya lawani ka ji a ranka wannan abin fashi da kyau bakka jin dadin ganin babanka wannan yanayi Allah ya san a zuciyarka bakka so to shikenan kana cikin abukai wanda suke yin gulma suke tsogomi kai kai abin ya gagara to kake abin a zuciyarka kuma ka misance su Allah ya san zuciyarka bakka so ka kubuta amma waka san da cewa wannan na karshen annabi ya ce wa zalika adhaful iman na karshen shine mafi raunin imani raunin imani ne a ce ana abin kiri abin banza ko kawai ne kace to Allah ba sai wani ke a wannan raunin imani ne so ake ka sauya shi ko ta hanyar hannuka ko kuma ta hanyar mi ko ta hanyar harshen wannan shine aka fi so to wannan hadisi da muka karanta hadisi ne wanda ya nuna cewa akwai raunin imani kuma akwai imani wanda yake na can sama kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuni da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bayanin da malam zai shiga yanzu bayani ne yana da dan tsawo wata kila lokaci ba zai ba mu dama mu shige shi ba kenan yafi dacewa mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh